yana wuri lashin barar wa mace kan ne banne abba afe gadar ne na gada ta kashe yi fel khayawo dufura da machok ne yi kakali gugan den da din yi shadal khayawo ne dagar ku ta gawir izin za ta lashe get yan gaci mu glane da ci dore itak cha cha isa sugiya igara ta yagotin wurna koros asat shakshe ci mu glane inda bala su jigata na madar yo farite sele la fulle inda ba shigle a jigor gor wad na madar aw dun wayi zirga su ta jawul la dai wayi feta kraki tulle isli la fulle a jigor raje ci ta tan la dai e gi sur ci la rash fanin za ala ku ci taqalti tenne yinni manne abani la barata nya gotni urfe ganta ten tette tara sun to tofat e gi snagda yara jangolas aydin kramar da dakkale dag na bani ke gastna ab jaghi maqar le fi igaraku rewa da jatonu nak barer nak chugunu naqi ari tag da shagal barantaka ndabay gugga ajir gama da loy habani arodi yewa da ko na bani istoga sifaq barani najatil ilkadashin
alafay bari wasaddo
abani tfefa sun shina inna zoni bararin tidira Zognin bayarin tiddera.
Allah dera gas.
Bayarin nichis.
Abba, gyaghe makar lefi, gyaghe akku. Naku reweda, ajat wadna nak bararnak. Ayya dakkala barannak.
Egis, abba, inni barwatannet. Abli tarmad, awit takata takursat, taka gita bararin. Taka tasundar dugu fusnet, taka gabgati mankwarasin dugu darannet. Annuk zumehiri, wa yukfaran. Nagagama din nublishlish azon yum mot egi samare sankardo yankaw egi samare grawdu kullu nasan bilishlishin
ya allah ko maidni
ya e ya
rakata mai
ya e ya
ni dadi am
bugaji e ya
allah sangari zara
da e ya
barka mudade
sussulwat isa almasifu yufani wa salam Kerdanya sakno, uzdanya ramakar. Makar, yara nukuni. Unukarni bakar na cet nakal. Nukuni nakal yang kadang berarui. Wajan ya wajan na tarre. Egis, makar, yara na. As nukar bakar anda. As sangat ushitu berar. Kalabani tistablash lish. Akirinki, makar, yara nakal yang mudni. Felinki da fel jasa gisa al-masihu ajak zagalek. Yumut, yang galizni fel ajizizil bakar anana. Yabathal haqunana ga surna ray bakadanana atuna fucidit adasnulkum suliyande urjasna kacham zalum bakadanana amasnu gaydasnulkum ishilasnu gustemsi anarthamal haqum bakadanana ummastare takka aljannat dagasata daqtamuta adgununa maqar adisuru tamtante gaqisa almasifu ala qaida nalastulkum fawda